Ojia Bunny, Goza Presido,
JuneNiger.com.
DJ Abdullah kan kida
duniya na ban tsoro
samu kudin ka kawai ka kashe kar ga bari su kashe maka sanda kake nema ba me taya maka ruwa na dukan ka su ko suna daka in baka ci ba su ci maka kai da kudin ka kana haka abu ma sai an saya maka in ka samu kawai ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe ka kashe
kutuma burau ba yau akwai burau ba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba kutuma burau ba yau akwai burau ba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro.
As we dey turn up for the party, each and every day we dey get paid. Money na the skin care they try maintain. Me dey no go just see my coody shika. Hustle from Monday to Sunday shika. Real life shit almost zero. For God no check on me if you no get check for me. Ina so inji da dira you and a rika koya muye dezenyi. Afani ta kudina. Ano no say Aisha na go diga. I tell her to meet me for we say. But she want it to be in your mirror.
Yo akwai burau ba ban balaga ba amma sai jaraba an abincin akwai dadi sai na daba wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na wayo Allah wayo Allah na duniya na ban tsoro
if they keep one I gather two they don't make a hammer two they take one me as hammer two jail and salama two they won't be lost they won't kill us back then give us show then give us peanuts love is blind you still won't see love you buy pens you still won't heal us
see us as we pull over with this catapultoser I tell her to come closer because her money they compose her.
Wow, when you shake it to Nagan Kenny, Kacheko Magneto Saran Kenny, Munabasu, who fooled into one of Waka and Sushi Magneto Nabasu Karan Kenny,
fresh out. Kutuma, Burauba, yo away, Burauba, Bambalagaba, Amma, Sejaraba, I've been singing away that is another bar. Kutuma, Burauba, yo away, Burauba, Bambalagaba, Amma, Sejaraba, I've been singing away that is another bar. Will you Allah, 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 duniya na ban tsoro wayo Allah wayo Allah na 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 duniya na ban tsoro
Goza Presido
Abdul Wonder
Beat DJ Abdullah kan kida
JuneNiger.com.